Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 18 ga watan Yuli. Bayan labarin duniya za a ji cewa Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa wasu kasashe da dan dama za su fada cikin matsananciyar yunwa saboda annobar corona. Za kuma a ji cewa wasu bamabamai sun tashi a malumfashin jihar Katsina Najeriya inda mutane akalla 6 suka mutu. Muna kuma tafa da labaran wasanni da amsoshin tambayoyin masu sauraro. To amma kafin nan ga Murtala da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yayin da adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 ya zarta miliyan 1 a kasar India, jami'an lafiya sun yi gargadin cewa annobar na shirin ƙara azama tare da samun kamuwa da cutar a wasu wuraren da suka tsira daga yaduwar annobar a can farko. Adadin ya karu fiye da na ranar da ta gabata a yayin da kasar ta sami adadi mafi yawa da ya kai kusan 35,000 a yan kwanan nan. To sai dai wannan adadin ma na iya kasancewa na jabu a yayin da ake ci gaba da fuskantar karancin kayan awon cutar a fadin kasar mai yawan jama'a biliyan 1 da miliyan 300 a cewar kwararru a fannin kiwon lafiya. Har yanzu Amurka ce yake kan gaba da yawan waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 a duniya da ya kai miliyan 3,600, yayin da Brazil ce ta biyu da mutane miliyan 2 a cewar kididdigar jami'ar Johns Hopkins. Fiye da sababbin kamuwa da cutar 70,000 ne aka samu a Amurka a jiya Juma'a, kamar yadda binciken jaridar New York Times ya bayyana. A jiya Juma'a hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana cewa an sami kusan mutane rubu'in miliyan sababbin kamuwa da cutar a ranar 1 a fadin duniya. Duk da yake Amurka ce yake kan gaba da yawan masu kamuwa da cutar ta COVID-19, shugaba Donald Trump ya ce baya tunanin saka dokar tilasta amfani da takunkumin rufe baki da hanci, inda a wata tattaunawa a tashar talabijin ta Fox News a ranar Lahadi ya ce yana buƙatar jama'a su sami walwala, don haka bai yi amanna da tilasta saka dokar takunkumin ba. Dubun-dubatar jama'a ne suka fantsama a titunan birnin Khabarovsk na ƙasar Rasha a yau Asabar, domin yin zanga-zanga akan kama gwamnan yankin bisa tuhumar hannu a kisan jama'a da dama a shekarun 2004 da 2005. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ce kimanin mutane 15,000 zuwa 50,000 ne suka shiga zanga-zangar a birnin mai tazarar kilomita 6,100 a gabashin Moscow. An gudanar da zanga-zangar ta injinin kama Sergei Furga a kowace rana ta makon nan a birnin mai yawan jama'a 590,000. Masu zanga-zangar da dama na ganin kama gwamnan na da nasaba da siyasa. Suna saka ayar tambaya akan me yasa masu bincike suka yi tsaiko har sai yanzu wajen tuhumar shugaban Furga. Gwamnan da ke da farin jini na jam'iyyar Liberal Democratic Party ya musanta zarge-zargen da ake masa. An kama shi ne makonni 2 da suka gabata, aka kuma wuce da shi zuwa Moscow inda aka bada umarnin tsare shi a gidan yari na tsawon watanni 2. Kwamitin binciken Rasha ya ce ana zarginsa da hannu a kisan 'yan kasuwa da dama kafin shigarsa a sha'anin siyasa. An zaɓi Furga a matsayin gwamna a shekara ta 2018, kuma samun nasarar da ya yi a bazata ta kasance tamkar wani ƙalubale ga manufofin shugaban ƙasar Vladimir Putin da kuma jam'iyyarsa. To labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kasashen kungiyar tarayyar Turai ta EU suna kokarin cimma yarjejeniya a Brussels a yau Asabar, a rana ta biyu ta taron da suka yi ido da ido na farko a cikin tsawon watanni akan muhimman al'amura biyu da suka hada da tsarin farfado da tattalin arziki bayan coronavirus da kuma kasafin kudin shekara na dalar Amurka triliyan 2. To sai dai kawuna na ƙara daukar zafi musamman akan samar da kudaden ta da koma daya daga annobar coronavirus. Tattaunawar taron a jiya Juma'a da ta kai har a cikin dare ta ƙara saka damuwa akan adadin kudaden da za a kashe domin farfado da tattalin arziki da kuma sharuɗan rarraba kudaden. Shugabannin kungiyar ta EU sun ba da shawarar samar da kuɗi dalar Amurka biliyan 857 na tada koma da tattalin arziki da za a ba da sashen su a matsayin bashi da tallafi ga kasashen da suka fi tsananin buƙata. samar da kuɗaɗen ƙari ne akan kasafin kuɗi na dala trillion ɗaya da shugabannin suke fafutukar ganin an amince da shi sa'ad da cutar COVID-19 ta dake nahiyar Turai a karon farko tare da hadda samun munan sakamako kimanin mutane 135 ne suka mutu sakamakon cutar ta COVID-19 a kasashen da ke karkashin kungiyar ta EU.
Da Murtala Faris Tangenna da ya karanto wani labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Kuma za mu fara yada zangon ne daga jihar Katsinan Arewacin Najeriya inda aka kai harin bom a garin Malumfashi na jihar. Ga Sanusi Abu Malumfashi da cikakken rahoton.
Shi dai wannan abu mai kama da nakiya wanda ya fashe ne sa'ad da wata yarinya daga cikin su yara 11 da suka je yin ciyawa a cikin wata gona dake wajen marabar ketare hanyar project kenan a ƴan mama dake yankin karamar hukumar mulki ta Malumfashi da safiyar nan tana dauka wannan al'amari ya fashe nan take su biyar suka mutu. To dan neman karin bayani na tuntubi wani jiyau kuma Ganau wanda yake mun tuntuta sunansa sabili da dalilai na tsaro inda ya kara mani haske game da yadda al'amarin ya faru.
Ya tashi ai mama?
Eh gaskiya ne nan daga kauyen ƴan mama in ka taho daga Malumfashi. Hannunka na dama. Kusa da gidan kaji ne. A gona ne ya tashi. Kuma wani wuri ne wanda wani ana taimaka shi usmani ne kai. To anan gonar shi. Annan wani wuri ne da yake huta to ina jin kufu wasu zai kawo mai wannan farmaki don su samu su kashe shi. To sai Allah ya kaddaro ba shi bane ba. Eh wasu yara ne guda biyar na takarar su sun je suna ciyawa ne. A gonai to haka gindin ice sai yaran kai suka biyo suka ga wani abu haka a ji a nan ne shi kada
eh ba kana kiya kiya
eh sai dai ta dauka kin yara kai ku zo ku ga wani abu ku zo suna suka tattaru suna tattara an gura ma wallahi mun hai bomb din ya tashi
kai yaran su biyo sun mutu
biyar sun mutu su 11 ne amma yanzu shida sun mutu biyar na asibiti
to ko ba ga waɗanda suka zo suka aje wannan nakiya ba ko ko bomb din
ba a gani ba to ai ba zato tun da cikin gona ne ba wasu mutane ke zama wurin ba ya kace shi dai idan ya zo ne zai biya ma'aikata suka mai aiki yin zo zauna na shi ke zama wurin an saba a zauna wurin to sai suka tage tunanin shi dan su ga sun abun gado shi yaran kuma Allah ya kaddaro kansu.
Na kuma tuntubi kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina Sufurtun da Gambar Isa da inji ko suna da labarin auko wannan fashewa na nakiya.
Wallahi mun samu labari abun da ya faru abun alhini abun takeici ba abun da zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da safe da misalin karfe 11:30 na wannan rana ta 18 ga watan July ta shekara 2020 DPO na Malumfashi ya sanar da mu cewa an ji wata kara mai karfi daga cikin gona ta wani bawan Allah da yake cewa Alhaji Husaini Mai Kwai kuma dandanan ya tattara ƴan sandansa na Operation Pop Ada suka je wannan wuri domin kai dauki. Kuma lokacin da suka je sun tarar da wani abu da ake zargi kaman tashin wani abu wanda ya fashe mai kaman grenade a wannan wuri an ɗebi yara waɗanda suka mutu a nan take mutum biyar shida daga cikin su sun samu raunuka daban-daban wanda na samu labarin cewa ɗaya ma ya rasu daga ciki. Yaran nan an ce sun je wannan gona ne da zumma za su yi ciyawa kuma suka je inda wannan abun fashewa yake wanda yake a cikin gona to ma'aikatanmu dai suna wurin ba zan iya dora wani abu akai ba sai abinda rahoto ya zo ya bayar na cewa ga dalilin da abinda ya faru. Kwararru waɗanda masana ne a harkar bomb waɗanda muke kira EOD experts ne akan harkar duk wani abu mai fashewa sannan da masu bincike na ɓangaren CID suna wannan wuri suna gudanar da bincikensu. Waɗannan yara an kai su a asibiti na Malumfashi inda kuma suke karɓar magani.
Tabbacin kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina. Wannan al'amari dai shine irinsa na farko ko da aka taba samun wato rahoton fashewar wani bomb ko ko nakiya a fadin jihar Katsina. Sanshi Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sani Malumfashi daga Katsina kuma sai babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda za a ji cewa Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa annobar cutar corona za ta haddasa bakar yunwa a wasu kasashe da dan dama. Hassan mai na kaina gare ka.
Majalisar Dinkin Duniya a cikin sabon rahoton da ta fitar ta ce cikin nau'o'in kasashen da ake jin za su fada cikin ja'ibar wannan yunwa akwai wadanda dan kudin shigar da suke samu bai taka kara ya karya ba a kasashe 25 sakamakon cutar coronavirus duk da kasashen sun kunshi na yankin Latin America Caribbean gabas ta tsakiya da kuma Asia amma majalisar dinkin duniyar ta ce kasashen da ke nahiyar Africa aka fi jiwa tsoro ana dai sa ran karuwar mutanen da yunwar za ta musu mamaya su kai su miliyan 270 kafin karshen wannan shekara bugu da kari kimanin yara 6000 ne ake jin za su ke mutuwa a kullum har nan da watanni 6 masu zuwa saboda waɗannan matsaloli a baya dai majalisar dinkin duniyar ta yi gargadin cewa matsalar yunwa a yankin tafkin Chadi ka iya rincabewa a saboda tarzomar Boko Haram al'amarin da yanzu kwararru a yankin irin su Dr. Hussein Hassan ke kara yin fargaba
akwai abin da ake cewa bugu da kari mutum ne wanda yana cikin wani halin kakanikaka sai kuma wani abu ya kullo wanda zai dora akan halin da yake ciki kamar yankin tafkin Chadi da ire-iren wuraren da ake yaki a sashin Sahara da masauransu na kasar Afirka to dole ne su fuskanci matsala irin ta yunwa sai dai kawai in gwamnatocin kasan sun dauki wasu matakai
to kuwa irin wannan yanayi menene abin yi Alhaji Baba Ba'aba dan masanin fika shine tsohon babban sakataren rayi kogin kwara
kwanakin baya shugaban commission na captain charge din ya zo Nigeria ya zauna da ministocin da ya dace kuma an dauki wato kaman gwaji a local government kaman guda uku ne nake tsammani a Borno wasu haka a Yobe da kuma a kasashen Cameroon Chad da Niger ana so a yi kaman gwaji a ga yaya za a yi a tada tattalin arzikin wayannan yadda koda da taimako a waje ko ba taimako a waje za su iya daukan nauyin kansu to kaga wannan ya da cikin hanyoyin da za a samu abin amma ba hanya ɗaya bane kowa ya gafa cewa wannan nauyin nasa ne don idan ba a yi magani ba abin nan ya zo ya lalace to abin da ake gani na Boko Haram wannan ma zai fi shi lalace
yan magana da yakan ce yunwa ba a yi mata lahaula saboda haka yanzu ido ya koma kan waɗannan kasashe domin ganin irin matakan da za su ɗauka a matsayin kandagarki Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Njamena Chadi
Ka gaida Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na daya na amsoshin tambayoyin Malam Dauda Garba bin Afon Fataskun. Mai san jin tarihin kare-kare da kuma kashi na farko na amsoshin tambayoyin Malam Babangida Yusuf na fada da Sa'idu Abdullahi da Maturu da dai sauransu masu san jin tarihin yadda aka yi mulkin mallaka a Najeriya da sassan Afirka to bari mu fara da kashi na farko na tarihin kare-kare da ke arewa maso gabashin Najeriya Idan mai tambayar na saurare ga wakilinmu Abauchi Abdulrahman Muhammad da ansar da ya samu daga wani sarakin yankin kare-kare din wanda ke da zama a birnin Bauchi Malam Abdullahi Babayo Jalam dan madamin Jalam Turoman Kurkur wanda yake
lalle tarihin mu wani abu ne wanda yake bukatar lokaci kafin a fade shi saboda yana da tsayi
haka ne
to amma dai Jalam ita ce ba asalin tushen kare-kare dan tun tafi wasu daga can yankin Maiduguri a lokacin da rabe kora to da suka tafi gaba da sauran kabilu sun zo sun yi dafu a dutsen kala kalan ne da aka gana cikin karbar kuma dukku ta jihar Gombe to daga nan ne kuma aka ɗan rabu don an taho tare da kabilu kamar su waja tula babur da sauran sauransu
kuma a lokacin duka harshe da kuke yi
a'a ba za a ce harshe guda ke ba ai dama korar da aka koraya an koro kabilu da yawa to tun da dama kowa na ta kabilan so duk inda suka je rukuni rukuni suke da ba
bari ne suka koro ku
to yasa nace tarihin yana da yana da yawa amma dai yanzu mu takaita akan jala
akan
to bayan an tashi daga kalam aka dan mada haraka ji Allah kai su jala to alalin nan lokacin suka tafi sun tafi da yawa sosai to sai ana bi kasan duk inda ake akwai wato kamar gida-gida haka ko kuma zuri'a
haka
to an tabbata zuri'a na kare-kare din zuri'a gidaje kusan 13 ko ma fiye da haka to da aka je nan ne aka samu aka tabbatar cewa da lam tana da ganuwa 12
a cikin
ganuwa 12 to wannan zuri'a da suka tafi nan ne ko wanne suka yi shi lafiya da lokacin da ake ta
yage
yawa to wani daga cikin su suka wuce dan wasu mutane sun tafi har shira suka yi suka fashira suka wuce gwaram
ta kari ko kuma
ta Kano ba ta Kano ba ai gwaram Kano sai ta kari kare
to
ya yin wata kalma ta kare-kare gwaran da
ko za ka dan gaya mana
ma'anarta to gwaran yana nufin tsafi to kaga sun wuce ta wannan in kan dora ga cewa kafin gwaran akwai zugau din nan kalma ta kare-kare ita ma tana nufin zaki to lokacin suka ji akwai dai dalilin suka ji suka ba wannan guraren wannan sunayen da suka yi tafiya ba ta yi kirki ba daga can suka sake dawa baya suka zo wasu tuka ga ilmi nan duk inda aka jaka zauna za a bar gura gurbi wasu za su zauna wasu kuma su dawo to amma dai galibi mafiya yawa sai suka dawo to suka dawo suka tarar yan uwansu sun kafa ganuwarsu guda 12 to su suka zo suka zauna a jefe to wannan ganuwa ita ce ake cewa da kurkuru inda nake da yarima kenan
kurkuru yawa a taron dai zan je kan ga kurkuru din nan
yawa ana maraba da kai to a kai sai dai jalam muna da ta ita ce ma tushen kare-kare bayan ta kofa daga san saboda ka duk wanda ka ji baka kare ne aka ce baka bar kare ne in dai baka kare ne yana daga cikin ganuwan nan 13 ko kasance mutumin kurkuru ne ko mutumin ɗaya daga cikin ganoyi 12 da ban ga ba su nayin su ba
to ko za ka ga mana dan mana ne lokacin da ka fadi raje da
to ban sani ba ko zan ya kawo su kai tsaye haka abin dai akwai da lagocin da lagamarin da labure ni kurba gurdu da lado kun challa da ladiwo to dai da harbucin suke da abin ayowa
kuma ga shi na zo maka ne a kuma bugata
ya haya ka kuma kashi
haka ne
to ba dai gano 12 nan suna na haka suke
masha Allah to yanzu ki kuma harshe ɗaya kuke yin amfani kare-kare ne harshe ɗaya ne
kare-karencin ake gaba ɗaya
to amma akwai wasu ma da suke taujejin fatar ku su ma kare-kare
duk wanda ka ji kare-kare ne yana da tushe ta wannan gurin idan ya fita daga ɗaya daga cikin wannan ganowin nan 12 ko 13
haka ne
to akwai waɗanda wani a wani ƙaulin ana cewa akwai waɗansu da ake ce musu burkayi su ma kare-karen ne amma kuma na OMC iri
haka ne
to amma kuma ka san wannan ma tarihin dai bai inganta ba mu dai ban dauka cewa dokar kare yana da asali a jala ana tunanin irin dan bambancin hafi din nan to wannan kuma ka san zama da waɗansu mutane yana iya shigar da al'adu da ɗabi'u da harshe irin waɗancan mutanen a cikin naku
to sai kuma an soshin tambayoyin malam Babangida Yusuf na faɗa da Sa'idu Abdullahi da Maturu masu son jin tarihin mulkin mallaka a Najeriya da ma Afirka baki daya idan masu tambayar na saurare ga ansar ku daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House dake garin Kaduna Dr. Salisu Bala wanda yace
da farko kamar yadda aka sani Turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen Afirka da kasashen Asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata. Kasashen Turawa da suka yi ruwa suke cikin wurin mulkin mallaka sun hada da kasar Burtaniya, kasar Italiya, kasar Portugal, kasar Holland wanda ake ce mata Dutch, da kasar Italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe. Hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen Afirka da yawa, akwai hanya ta farko shi ne amfani da yankin asiri, wato shi ne mutanen farko da suka fara dora kafansu a cikin yankin Afirka. Kuma waɗannan mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin Afirka wurin shekara 200 zuwa shekara 300 da suka wuce. Mutum na farko da ya fara zuwa yankin Afirka shi ne wani mutum da ake kira Prince Henry, wanda ya zo ta bangaren kogin Atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin India. Akwai irin su Mungo Park, wanda ya rayu tsakanin shekara 1771 zuwa shekara 1806. Shi ne mutumin Scotland ne kuma likita ne na fida. Sannan akwai Sir Hugh Clapperton, wanda aka haife shi a shekarar 18 ga watan Mayu na shekara 1788, ya rasu a Sokoto a 13 ga watan Afrilu na shekara 1827. Sannan akwai Richard Lemon Landa daga shekara 1804 zuwa shekara 1834. Wannan mutumin Ingila ne, ya zo yankin Afirka sau uku. Akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo. Akwai Henry Bass, wanda aka haife shi a 16 ga watan Fabrairu na shekara 1821, wanda mutumin ƙasar Jamus ne, ya iya rubutun Larabci, ya kuma iya magana da Larabci, ya yi rubutu, ya yi wallafe-wallafe, wanda ya rubuta wani katin littafi mai jizigi guda biyar da Turanci da kuma harshen Jamusanci, a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya, da yanayin yadda ake kasuwanci, da yanayin yadda ake tafiyar da mulki, da yadda mu'amala take a ƙasashen Afirka. Waɗannan mutanen da suka bada bayanai na leƙen asiri da Turawa mulkin mallaka da shekara 100 ta zagayo, su ne sai suka fara turo mutane yana gudanar da harkar wurin kasuwanci kuma abin da ya shafi leƙen asiri na jama'ar mutanen Afirka. Hanya ta biyu da suka bi ita ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin ƴan jari hujja, wato trading companies kenan a Turanci. To idan ka duba za ka yankin da kaje na ƙasar Afirka, za ka akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanonin da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen ƙasashen Afirka ta ɓangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci. Misali akwai British East Africa Company, wanda aka kafa shi a gabacin Afirka a shekara 1888, wanda shi ne ya tabbatar da kame kasar Kenya ta dawo ƙarƙashin mulkin Burtaniya har zuwa shekara 1893. Sannan akwai British South Africa Company BSAC, kuma an kafa su a shekara 1889 ƙarƙashin jagorancin wani da ake ce masa Cecil John Rhodes, wanda suka amfani da ƙarfi wurin dawo da yankunan Malawi da yankunan Zambia da yankunan Zimbabwe a ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka har ya zuwa shekara 1923. Akwai kuma UAC, United African Company, wanda daga baya kuma aka zo aka yi UTC, United Trading Company in West Africa. Waɗannan kamfanoni da su 'yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sun auduga, gyaɗa da fatu da sauran kayayyakin amfani suna tafiya da su ƙasashensu na yammacin duniya. Sannan abu na uku shi ne mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari. Kamar a arewacin Najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunansu ba. Sannan shi Lodugard ya sake ɗabbaka irin wannan mulki na amfani da sarakuna a ƙasashen yammacin Afirka, wato ariyan da ya shafi Zanzibar kenan, amma abin bai tasiri ba.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House Kaduna da kuma ɗan madaman Jalam Malam Abdullahi Bayero da wanda ya haɗa mana sautin Haile Hailu da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalabashi Garba ke cewa sai makon gobe. yanzu kuma ga Murtala Faru Sanyina da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mai horar da ƴan wasan kungiyar Arsenal Mikel Arteta ya ce har yanzu yana da cikakken yakini akan hukumar gudanarwar kungiyar, duk da cewa a ƴan kwanan nan ya bayyana damuwa akan karfin kungiyar na cefanen ƴan wasa. Arteta ya bayyana damuwar ne a makon da ya gabata jin kadan bayan wasan da kungiyar ta yi galaba akan Liverpool, inda ya ce akwai babbar damuwa ta watakila ba zai sami isassun kudaden gina kungiyar domin fafutukan lashe gasar Premier ba. Kungiyar na shirin shiga kakar wasanni ta hudu a jere ba tare da fafa ta gasar zakarun Turai ba, yayin da kuma annobar coronavirus ta taba sha'anin shigar kudaden ta. Arsenal din kan iya samun kanta ba kudaden da za su shigo mata daga gasar Europa, domin ko yanzu haka tana tattara ne a teburin gasar Premier tare da wasanni biyu kacal na gasar, bayan wasan da yanzu haka take can tana fafatawa da Manchester City ta matakin kusa da ta karshe ta gasar cin kofin FA a filin wasa na Wembley. Wani dan wasan Super Eagles na Nigeria Victor Osimhen na kan hanyar sa ta komawa kungiyar Liverpool ta Ingila da ta lashe gasar Premier. Mafarkin Osimhen na fafata gasar Premier ne yake neman kasancewa gaskiya, bayan da rahotanni suka ce tuni da kungiyar ta Liverpool ta sha gaban Napoli a zawarcin dan wasan mai takale da kungiyar Lille ta kasar Faransa. Chris ya ragewa dan wasan ya koma Napoli bayan da tattaunawa ta yi nisa a tsakanin su. To sai dai al'amura sun sauya bayan da dan wasan ya raba gari da jami'in kasuwancin sa na marin da kuma ya rusa dogota tattaunawar su da Napoli a can baya. Rahotanni sun ce tuni da Liverpool din ta so mata tattaunawa da sabon jami'in dan wasan, yayin da kuma aka ruwaito cewa kocin kungiyar ya yan club ne ma da kansa ya nuna sha'awar sayan dan wasan. Wata ƴan Najeriya ta kasance mace ta farko a nahiyar Afrika da ta mallaki kungiyar ƙwallon kafa a Turai. Rahotanni sun bayyana cewa a watan da ya gabata ne Nneka Ede ta sayi kungiyar ƙwallon kafa ta Lusitano ta kasar Portugal wadda ke fafata gasar Ajin League mataki na uku na kasar. Rahotanni sun bayyana cewa a watan Yunin da ya gabata ne ƴar kasuwar ƴar asalin Najeriya ta sami kai ga mallakar kungiyar mai tarihin shekaru 108 da kafuwa. A jawabin da ta yi bayan kammala yarjejeniyar sayan kungiyar, Nneka Ede ta bayyana matukar farin ciki akan lamarin da tace zai kara danƙon zumunci da dangantaka tsakanin kasar ta Najeriya da kuma Portugal. To domin samun cikakkun labaran wasanni sai a bibiye mu a shafukanmu na intanet da kuma shafukanmu na sada zumunta. Murtala Faruk Sanyina a Washington DC.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
To a takaice, a yayin da adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 ya zarta miliyan 1 a India, jami'an lafiya sun yi gargaɗin cewa annobar na shirin ƙara azama tare da samun kamuwa da cutar a wasu wuraren da suka tsira a da daga yaduwar annobar. Adadin ya karu fiye da na ranakun da suka gabata, yayin da kasar ta sami adadi mafi yawa da ya kai kusan 35,000 a ƴan kwanan nan. To sai dai wannan adadin ma na iya kasancewa na jabo a cewar ƙwararru a fannin sha'anin kiwon lafiya, yayin da ake ci gaba da fuskantar karancin kayan awon cutar a fadin kasar mai yawan jama'a biliyan 1 da miliyan 300. Dubun dubatar jama'a ne suka fantsama a titunan birnin Khabarovsk na kasar Rasha a yau Asabar domin yin zanga-zanga akan kama gwamnan yankin bisa tuhumar hannu a kisan jama'a da dama a shekarun 2004 da 2005. Kafafen yaɗa labaran kasar sun ce kimanin mutane 15,000 zuwa 50,000 ne suka shiga zanga-zanga a birnin mai tazarar kilomita 6,100 a gabashin Moscow. Shugabannin kasashen kungiyar tarayyar Turai ta EU suna kokarin cimma yarjejeniya a Brussels a yau Asabar, a rana ta biyu ta taron da suka yi ido da ido na farko a cikin tsawon watanni akan muhimman al'amura biyu da suka hada da tsarin farfado da tattalin arziki bayan coronavirus da kuma kasafin kudin shekara na dalar Amurka triliyan 2. To sai dai kawuna sun kara zafi musamman akan samar da kudaden tada koma da daga annobar coronavirus. Babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi kira da samar da tsarin cuɗanyar al'umma a faɗin duniya domin samar da dama ta bai ɗaya ga kowa da kowa. A wani jawabi da ya yi a yau Asabar a wajen taron bikin ranar haihuwar marigayi dan gwagwarmayar kawar da mulkin wariyar launin fata Nelson Mandela.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faru Sanyina da ya tani gabatar da shirin, da Hailu Hailu wanda kuma ya hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu sai ya rubuce muku fatan alheri. Wassalam.